You can imagine DJ Dan Sama on the
mix. You are chilling with Final DJ, DJ Dan Sama.
Mama,
I shot you out.
samu kida
wannan sautin DJ dan sama ne eh mana ba sai gani ga DJ dan sama ba ka ba mu kida.